Ministoci biyu na jam'iyyar MPN kishin ƙasa da guda na jam'iyyar RDP jama'a ne garan bawul din ya shafa in ji sanarwar da sakataren gwamnatin ta Nijar ya karanto a cikin daren jiya Laraba.
The proposition the Premier Minister shafi gudunar son nune.
Yana da cewa bayan da Prime Minister ya zo masa da sunayen wasu mutanen da yake ganin sun cancanta. Shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Yusuf ya naɗa ƙalla hankurau na ta yanda ya tsareya a muƙamin ministan harkokin waje. Domin ya zuba wa shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Salisu Muhammad Hamina ADN Fasaha ke canjin ministan watsa labarai Kubra Abdullahi ta FBN kishin ƙasa yayin da aka naɗa Sanusi Alhaji Kamro na RDP jama'a a makamin ministan ilimi a matakin secondary domin mai gurbin wani usa a jam'iyyar ta RDP Sani Abdurrahman.
Minista bai zan sanyi masu gwanda Sanusi Alhaji Kamro.
Dama dai tun a yammacin Laraba shugaban jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa Prime Minister Birjira Fini ya bayyana masa cewa shugaba Isuhu ya ba da sako a sanar da shi cewa baya buƙatar ganinsa a cikin gwamnatin ƙasar. Dalili kenan da ya rubuta takardar murabus kafin daga bisani Hadiza Kubra Abdullahi ta bisahu matakin da Tuni ya samu karɓuwa a wurin mayakan wannan jam'iyya irin su Habila Rabi'u.
Yanzu sauran abin da ya rage baya sai mu yi sanar da mu ga me ya kawo haka, me ya kawo shi shugaban ƙasa zai nuna ma shugaban gwamnati da cewa bai san ganin shi shugaban bayyanin cewa da Alhaji Ibrahim Yakuba a matsayin da yake kan shi. Amma mun yi imani da cewa bisa tsarin da muke da shi da manufar da muka zo da ita a kan tahiyyar ƙasar nan ba mu zo ba don a haɗa kai da mu a yanzari ƙasa, ba mu zo ba don a haɗa kai da mu a lalata ƙasa.
Jam'iyyar MPN kishin ƙasa wacce ta zo ta hudu a zaɓen 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a watan Fabrairun 2016 a wata sanarwar da ta fitar a makon jiya ta bayyana cewa ta fara kosawa da hannun wasa tare ci bamban din da jam'iyyar PNDS tarayya ke nuna mata musamman a dangane da zaɓuɓɓukan 2021 inda ta ce madigar jam'iyyun da ke mulki ta yi kane-kane a komai na shirye-shiryen zaben na gama gari sai dai jigajigan na PNDS na cewa
kaka manta da majority kenan ba PNDS kaɗai ba ce, sannan a cikin majority kenan akwai jam'iyyun da suka yi kishin ƙasa ƙarfi wa'anda da su muke iko yanzu wanda suna dibitoci wanda sun yi kishin ƙasa yawa.
Dama tun a makonnin da suka gabata wasu jaridu ke cewa ana fuskantar taɓarɓarewar dangantaka tsakanin PNDS tarayya da MPN kishin ƙasa, lamarin da ya sa shugaban ƙasa ya daina zuwa Bulaguro da ministansa mai kula da harkokin waje Ibrahim Yakuba, in ji waɗannan jaridu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.